bayan rantsar da shi a dandalin Sawaba da ke tsakiyar birnin Dutse a shekaran jiya Litinin. Sabon gwamnan na Jigawa Alhaji Umar Namadi ya nanata aniyarsa ta aiwatar da ƙudurori 12 da ke kunshe a daftarin alƙawura da ya yi wa al'ummar jihar, amma ya ce garan Bawul ga tsarin aikin gwamnati shi ne abin da zai fara da shi.
Inda yake za su gudanar da aikin da muke so su gudanar. Idan muka yi wannan, kuma wultura as much as possible ma'aikata mu duba environment inda suke aiki, mu tabbatar environment din ta yi daidai da yanda suke aiki. Me ya harko abubuwan da suke damun su, to za mu zauna da su duka mu tattauna waɗannan abubuwan. Sannan idan muka saita waɗannan abubuwan, sai mu fito da dukkan abubuwan da muke da su, kamar arzikin da mu dira 12 da muke da su, kowace za mu ɗora ta a kan city, sannan kuma za mu yi announcing commissiononi da sauran ma'aikata da za mu yi aiki da su. To idan ba mu gyara civil service ɗin ta daidaita ba, waɗannan mutanen ba za su yi aikin da ya kamata ba.
Ni dai kungiyoyin rajin cigaban al'umma da na tabbatar da shugabanci na gari a jihar ta Jigawa suka fara tsokaci a kan wannan furci na sabon gwamnan na Jigawa.
Idan aka ce aikin gwamnati ya saitu, to zaka ga cewa duk wani korobar da ake ya kau. Dama baudewar aikin gwamnatin da ma'aikatan su suke kawo karyewar mu'amalar ta yau da kullun. A matsayinmu na wakilan al'umma, abin da yake cima kowa masu a ƙwarya yanzu harkar tarbiyya ita ce kusan number one. Kowa ya zauna za ka ga ƙorafinsa za ka ga akan tarbiyya ne, because idan ka kalli yanayin aikin gwamnatin za ka ga ba tarbiyya, tukin mota ba tarbiyya, tukin mashin ba tarbiyya, zamantakewa ta sa kaya na yaranmu ba tarbiyya. So wannan abin da ya kamata gwamnati ta kalla ne.
Comrade Salisu Mazge Gumel kenan na gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa. Sai dai amfani da ilimin fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da sauye-sauye ga tsarin aikin gwamnati da sabon gwamnan ke faɗi shi ne abin da ya dace a cewar Malam Sani Ahmad Kazaure, malamin ilimin fasahar sadarwa ta zamani a Jami'ar Tarayya ta Dutse, fadar gwamnatin Jigawa.
Da a yau duk maganar da ake ta tattalin arziki da ci gaba ya ta'allaka ne akan ita wannan harka ta computer information technology, wanda in dai har gwamna yana da interest a kai, to babu wani abu da ya kamata a yi pushing yanzu forward shine wannan harkar ta ICT. Saboda duk inda aka ci gaba a duniya yanzu, wannan harka ita ce abin da take nuna gaskiya da gaskiya babu abin da ya danganci ha'inci a aiki na gwamnati da kuma wasu abubuwa na ci gaban rayuwa. Amfani da ilimin wurin tafiyar da gwamnati yana da matukar muhimmanci, saboda gwamna ya gane cewa idan aka gyara abin da ya danganci harkar ma'aikata da aiki, to za a samu wani irin rapid advancement, za a samu ci gaba. To shi kuma technology kullum abin da yake fuduwa da shi shine keke da keke layin gaskiya da gaskiya akan abin da ya danganci ci gaba. Wannan shine mataki na farko da wanda in gwamna yayi, to in Allah ya yarda ko da wani lokaci aka buƙaci wani abu daga jihar Jigawa za ka samu.
Baya ga tsarin aikin gwamnati, sabon gwamnan na Jigawa ya sha alwashin wadata manoman jihar da kayayyakin gudanar da ayyukansu na noma, kamar iri da takin zamani da kuma motocin noma, a matsayin matakin haɓaka tattalin arzikin jama'a a sassan jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.